have in my mind that agriculture in Nigeria will become Nigeria's new oil.
Dr. Adishina yace babu ko shakka a zuciyarsa aikin gona a Nigeria manjan da ake samu daga kwakwar manja zai koma sabuwar Nigeria a fagen albarkatun mai kuma wata rana manja zai zama madadin dayan man petrol a Nigeria. Adishina yace gwamnatin tarayyar Nigeria ta rarraba iraruwan kwakwar manja miliyan 9 a jihohin Nigeria 24 don bunƙasa noman kwakwar manja da yake kaddamar da kamfanin gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi cewa yayi. Gwamna Abiola Ajimobi ya ce wannan kamfanin zai samar wa dubban jama'ar jihar Oyo maza da mata ayyukan yi kuma samar da ayyukan yi zai ci gaba ga dubban jama'a. Gwamnan na jihar Oyo ya kara da cewa babu shakka wannan kamfanin idan ya fara aiki gadan-gadan zai bunƙasa tattalin arzikin jihar Oyo da Najeriya baki daya. Ko shugaban kamfanin Mr. Musa Sahumi ya yi alƙawarin cewa aikin murza man da kamfanin zai yi a yankin ba zai yi wata illa ga muhalli ba. Musa Sahumi ya ce a game da aikinsu da nauyin da ya rataya a wayansu ga al'ummar da ke yankin sun mayar da hankalinsu sosai a wajen samar da ababen more rayuwa. Za su gyara hanyoyi tare da gyara makarantu a ƙaramin hukumar ta Oluwele. Wannan kamfanin murza manja, waken soya da man kwakwa dai shine na farko da aka kafa a jihohin kudu maso yammacin Najeriya tun lokacin da ƙasar ta sami ƴancinta daga Turawan mulkin Malka'u na Birtaniya. Hassan Umar Tambo, Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.